Sanadiyar tsananin sanyin hunturu da abuka ma yankin Sahel yanzu haka waye mata ne ke danda zuwa asibiti a kowace safiya inda suke kan yara kankana da majinar gaba mai taushe lumfashi ta haddaba sanadiyar tsananin sanyi a birnin Agadez wadansu waye mata sun nuna kaduwar su game da halin da yaran nasu suka samu kanun su a cikin wannan lokaci
abin da ya kawo ne likita wallahi yaro na ya kawo game da sanyin gare muron shi sai ta same shi shekaran jere da daren ba mu yi kwana ba mu samu kwana ba cikin dare sanyi majinan ga da na zo likita dai an dibe shi sun diba sun gani sun san da ita ce da amma sai aka tura ni kan hospital game da massage amishi massage kin tarike mishi gaba
yaro ne na kawo ke ciwo na bronchit na zo aka bani magani aka bani dokar jini sanyin gane ni dai na fuskanta daji ne muke kuma da muke can da muke sanyi adda ko kuma babu likita shine yasa dai yanzu na kawo shi ne yanzu mu samu maganin da muka samu
a shekarar bana adadin da aka samu zote wannan lokacin na yaran da suka kamu da wannan cutar mai sawar majina da taushin lumfashin gaba ya zarce na shekarun da suka gabata kuma a cewar malaman asibiti rashin kulawa ta uwaye ke haddasa wannan matsalar da ke sawar yaran a cikin hadarin gaske madam Ibrahim Ramatu malamar asibiti ce a babbar asibitin birnin Agadez
yanzu ya zuwa yau mutum goma muka rike wurin kaga akwai ciwon asim akwai pneumonia akwai bronchiolitis shine yaro inda ya shekara 2 take koma asim in yayi ta kaman lokacin ko lokacin yana yayi ta repetition tana yi tana sake dawo in ya zuwa uku abin da ya sama ita ce take koma asim in yaro ya shekara 2
malaman asibiti na nasu kokari ta ya hada da bada magunguna kyauta ga yaran da fadakar da waye mata musamman game da matakan da yadda ce su dauka domin kare yaran su da kamuwa da cutar majina mai taushe lumfashin gaba na yara kankana irin wannan lokaci na afkawar sanyin hunturu a yankin Sahel
a bar ma yaro wanka tunda lokacin ba lokacin wanka bane in mare sai ya kama danka dan toilet sai hamshi ya sa mishi kayan sai ka lullube shi a barbarin yaro suna yawo ko ina yaro ya kamata kowane lokaci ana tare da shi a sa mai yaro su sheti da hulla sanyi ta kafa yake shigar ta kunne surtu masu brushit ko wannan ciwo kenan a kiyaye musu wanka a sa musu kayan sanyi turaren wutaren jiki duk ba na yara bane
Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga jamhuriyar Niger